everyonenahere.com。
A cikin kowa da kunshi, sannan baya sufa, baya jin rashi, baya neman kofa, zai shiga baka tare shi, dan ba shi da wata sufa, idanu ba su ganin shi, balle kai mai insani, so kenan, sanadin labari na, so kenan, sanadin labari na.
everyonenahere.com